نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنجين درسين سبعين أكو لتاف الأدب المفرد مع الإمام البخاري Allah madaukake masa rahma. Za mu yi kokarin karanta hadisi na 376 da kuma hadisi na 377 insha Allah ta'ala. Mu wannan darasi yana bayani akan tausaya ma iyali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Tausaya ma iyali a sunnar manzon Allah. Al-Imam al-Bukhari ya kawo babi na 175 yayi ma babin suna babu rahmatil iyal, babi game da tausaya ma iyali. Me ake nufi da iyali? Akwai kalmomi guda biyu, kalma ta al-ahlu da kuma kalma ta al-iyalu, suna daukan ma'ana kamar guda daya duk da cewa akwai bambanci a tsakaninsu. Wannan bambanci yasa al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi. Asali idan aka ce al-iyalu, kamar yadda ya zo a lisanul Arab mujallad na 176, iyalur rajuli alladhina yatakaffalu bihim, idan aka ce iyalin mutum ana nufin waɗanda suka dogara da shi, waɗanda yake kulawa da su, waɗanda suke karkashinsa, ba lalle bane su zama matansa da yaransa. Kalmata al-iyal tana nufin waɗanda kake kulawa da su, kuma babu shakka an samu hadisai da suke ishara ga wannan ma'ana. Daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin Abu Umama al-Bahili, annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana game da faladan taimakawa da dukiya. Akwai al-hadith al-Qudsi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ibn Adam innaka an tabzul al-fadl khairul laka, ya kai dan Adam da dai zaka ba da ragowar dukiyarka shi yafi maka alkhairi, ragowar dukiyanka. Idan ya zama ka biya bukatunka dukiyar ta saura, to wannan abin da ya rage ka bayar da shi domin lahira. Wa an tumsikahu sharrul laka, rike wannan ragowa din sharri ne gare ka. Wala tulamu ala kafafin, ba a zargin ka saboda ka rike gwargwadon abin da zai biya bukatunka. Amma ya zama dukiya ka tara ta tafi karfin bukatarka, to wannan abin da ya saura a bayan biyan bukatunka din sharri ne gare ka. inji Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani, wa antum sikahu sharrul laka wa la tulamu ala kafafin, ba a zargin ka saboda ka aje wani dukiya saboda kulawa da bukatunka, amma dukiya idan ta fi karfin bukatar dan adam to sharri ne gare shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi magana cikin wannan hadisi, wabda biman ta'ulu, waye zaka fara bama, ka fara bama wanda kake kulawa da shi, biman ta'ulu. Hadisin yana sahihu Muslim, hadis na 1036. Al-Imam an-Nawawi yace cewar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi, wabda biman ta'ulu, ka fara bada dukiyarka ga wanda kake kulawa da shi. Abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi, annal iyala al-iyala wal qaraba ahaqqu min al-ajanib, wadanda kake kulawa da su, wadanda suke karkashinka, su ne mafi cancantar su mori dukiyarka fiye da na nesa. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi, wato biman tamunu wa talzamuka nafaqatuhu min iyalika, wanda ya zama dole ka ciyar da shi, wanda ke karkashinka, wannan shi ake kiransa iyalinka. Al-Imam al-Bukhari yayi wannan babi da cewa tausaya ma iyali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nufin waɗanda suke karkashinka, ba lallai bane ya zama matarka da ɗanka. Al-iyal man tamunu, duk wanda kake kulawa da shi kake ciyar da shi to yana cikin iyalanka. Amma idan aka ce al-ahlu, ya takaita ga ainihin matar mutum da kuma yaransa, wannan yana tajul arus na al-Imam Zubaydi, mujallad na 7 shafi na 217. Wal ahlu lirrajuli zawjatuhu wa yadkhulu fihi awladuhu, idan aka ce ahalin mutum ana nufin matarsa da yayansa. Yayi magana game da tausaya ma yara a baya, amma kuma sai ya sake kawo wani babi akan tausayin iyali, kaga ba yana nufin waɗancan waɗanda suke gidanka kurum ba, ba wai kawai zaka tausaya ma waɗanda suke gidanka, suna zama a gidanka, matanka da yayanka, hatta waɗanda suke ƙarƙashinka ba sa zama a gidanka, amma matukar sun dogara da kai su ne iyalinka, ka tausaya musu. Shine isharar da al-Imam al-Bukhari yake da wannan babi. Idan aka ce al-ahlu, yana daukan ma'anar matar mutum da ƴaƴansa, wanda akwai ayoyi da dama cikin al-Qur'ani. Kamar misali suratu Taha aya ta 132, wa amur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, kai umarni ga iyalinka su yi sallah. Suwaye ake nufi tunda an kawo al-ahlu, ana nufin kai umarni ga matanka da yaranka. Amma inda an ce al-iyalu, to duk wanda ke karkashinka ba ma matarka da yaranka ba. To don haka anan idan aka ce tausaya ma iyali, kamar yadda Bahaushe ya bar kalmar yadda ta zo a Larabci, domin ko da Hausa in an ce iyali ana nufin al-iyalu. Iyali su ne waɗanda suke karkashinka, waɗanda sun dogara da kulawarka. Idan mutane suna karkashinka ka tausaya musu, shine abinda al-Imam al-Bukhari yake nufi da wannan babi. حدثنا هرمي بن حفص قال حدثنا وهيب ابن خالد ابن عجلان قال حدثنا ايوب السختياني انا ce masa sayyidul ulama, yana cikin tabi'ai, wato kananan tabi'ai, akwai manyan tabi'ai akwai kanana. Ayyub as-sikhtiyani yana cikin kananan tabi'ai, sunansa Abu Bakar bin Abi Tamima. An Amr bin Sa'id an Anas bin Malik, al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Anas bin Malik ya ba mu misali da tausayin iyali a sunnar manzon Allah. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam arhaman nas bil iyal. Anas bin Malik yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mafi tausayin iyali a cikin mutane. Kana arhaman nasi bil iyal, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mafi tausayin mutane, wato a duk cikin mutane, duk yan adam, a sanin shi Anas bin Malik babu mutumin da yafi manzon Allah tausayin iyali. Kaga idan yace iyali kai ka fahimci me yake nufi, ba matarsa da yaransa kurum da ke gidansa ba, duk wanda yake karkashinsa ko da baya cikin gidansa manzon Allah baya watsi da shi, shine abin da Anas yake mana ishara da shi. Sai ya bada misali da tausayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suke karkashinsa ko da ba sa zama a gidansa. Wa kana lahu ibnun, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wani yaro, mustarda'un, wanda aka bada renonsa. Shine mustarda'un, an karbi renonsa fi nahiyatul madina, a wani gefen madina, gefen garin madina. Wa kana dhi'ruhu qainan, mai renon yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance makeri ne, ana nufin al-haddad, wanda ke kulawa da yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance makeri ne, inji Anas bin Malik. Al-Imam an-Nawawi a sharh sahih Muslim juz'i na 15 shafin 76, kalmar adh-dhi'ru hiya al-murdi'a waladi gairiha, idan mace tana shayar da dan wani ba danta ba, mace idan tana shayar da dan wani tana bashi nono, ana kiranta dhi'ru. Haka ma mijinta ana kiransa dhi'ru. Fa lafzu dhi'ri, saboda haka lafazin dhi'ru taqawwa 'ala al-unsa wa al-dhakari, yana hawa kan mace da kuma miji, wato matar da take shayar da nono take shayar da wani yaro ana kiranta adh-dhi'ru, mijinta ma adh-dhi'ru da larabci, babu bambanci. Mijin matar da take renon yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa Abu Saif al-Bara ibn Aws. Abu Saif shine al-kunyarsa, al-Bara ibn Aws sunansa. Wa ismu ummi Saifin zawjatuhu, zawjatihi, matarsa ita ce ake kira Ummu Saifin, amma asalin sunanta Khawlatu bintul Munzir al-Ansariya, kunyatuha Ummu Saifin, sannan ana kiranta Ummu Barda, Ummu Burda, ko dai a ce Ummu Burda ko Ummu Saifin, ma asalin sunanta Khawla bintul Munzir al-Ansariya. Wannan ya zo cikin bayanin al-Imam an-Nawawi ga sharhin wannan hadisin, haka kuma bayanin Ibn Hajar yana tarjamar ita wannan mata a littafinsa na tarihi al-isabatu fi tamyiz as-sahaba a mujallad na 8 shafiyan 175. Wannan labarin da Anas ya bayar yana cikin at-tabaqatul kubra, littafin Ibn Sa'd a mujallad na farko shafiyan 136. Yanda yazo an Abdullah bin Abi Sa'sa'a al-Ansari qala lamma wulida lahu Ibrahim, wannan wata riwaya ce ba ta Anas ba, wannan sahabi Abdullah bin Abi Sa'sa'a al-Ansari yace lokacin da aka haifa ma Annabi sallallahu alaihi wasallama yaro, wannan yaro shine yaron Annabi na ƙarshe, yaron da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haifa na ƙarshe, sunansa Ibrahim. Lokacin da aka haifa wannan yaron, tanafasat fihi nisa'ul ansar, matan garin Madina gayya suka yi gasa suke akan kowace tana son a bata yaron nan ta shayar da shi. Mata sun mamaye gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda Larabawa suna da wannan al'ada na daukan yaro a bada shi shayarwa, idan mace ta haifi yaro suna bada yaron a shayar da shi. To tunda sun tabbatar gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yaro, sai zama mata suna kowace mace na neman a bata wannan yaron ta shayar da shi, gasa suke, inji wannan sahabin, ayyatuhunna turbi'uhu, wace ce za ta samu damar renon yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mata da suka haɗu, fadafa'ahu rasulullahi ila ummi Burda bintul Munzir, sai manzon Allah ya mika wannan yaron ga Ummu Burda, ita Ummu Saifin, ita ce ake kira ko dai a ce Ummu Saifin ko kuma Ummu Burda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mika yaron gare ta. Wa kana ya'tihi fi banin Najjar, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ziyaran gidan da yaron yake zama a unguwar Banu Najjar. mata sun yi gasa suna ta kokarin kowace a bata damar ta shayar da yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam me dalili Sayyiduna Umar shi ma ya so hakan yayi abin da ya so haka wato sun yi kokarin kowace mace na son a bata damar ta shayar da yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta samu sababi a ranar kiyama da za a sa ta cikin iyalan manzon Allah wannan shine hikima don haka yasa sayyidina Umar kamar yanda jikan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira Ali ibn Hussein Zainul Abidin yaron Al-Hussein bin Ali shine ake kira Ali ibn Hussein bin Ali bin Abi Talib Allah ya kara musu yarda Ali ibn Hussein ya bada labari yace inna Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar radiyallahu anhu khataba ila Aliyin radiyallahu anhu Umm Kulsum sayyidina Umar lokacin yana shugabanci ya samu sayyidina Ali yace ina buƙatar ka bani auren yarka Umm Kulsum fa qala ankihni haka auren min da yarka sayyidina Umar lokacin yana shugabanci shekaru sun yi nisa ya manyanta amma yana buƙatar a bashi yarinya ya aura fa qala Ali sayyidina Ali yace inni arsuduha li ibn akhi Abdullah ibn Ja'far ita wannan yarinya na riga ina jira wato na tsare ta bi ma'ana ashiri na in ta girma to zan ba ma Abdullah ibn Ja'far shine yaron wansa Ja'far bin Abi Talib ina so in ba ma yaron Ja'far bin Abi Talib shine Abdullah bin Ja'far wato ina jiran in ga na aurar da ita wannan yarinya gare shi sayyidina Umar yace an kihni ha ni dai na ce sai dai ka bani auren wannan yarinya fa wallahi ma minan nasi ahadun yarsudu min amriha ma arsuduhu sayyidina Umar yace duk cikin mutane babu wanda ke jiran al'amarin ta kamar ni ka ce kana jiran wancan yaro ka bashi to ni na fi shi wannan jiran fa an kaha huwa Ali sayyidina Ali yace an gama saboda haka sayyidina Umar sai ya auri yarinya Umm Kulsum yar Fatima kaga kenan jikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba hikima manzon Allah ya auri yar sayyidina Umar Hafsa sayyidina Umar ya auri jikar manzon Allah fata Umar al-Muhajirin saboda haka sai sunna Umar ya taho ga inda muhajirai suka taru al-Muhajirun faqala sai ce ala tuhannunani shin baza ku min barka ba ba wanda zai ce min kai madalla kai babban rabo saboda mai yiwa ya ga sun yi shiru faqalu suka ce to ai ba mu san wani abu alheri da ka samu ba shi yasa ba mu yi maka barka ba biman ya amiran mu'minin wani alheri ka samu wanda har kake ganin mun yi laifi ba mu maka barka akai ba ba mu taya ka murna ba faqala sai ce bi ummi kulthum binti ali wa ibnati fatima binti rasulillah kun min barka saboda na samu damar auren ummi kulthum yar sayyidina ali kuma yar fatima yar manzon allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa nayi kokari in ga na aure jikar manzon allah sallallahu alaihi wasallam inni sami'tu rasulullah yaqul naji manzon allah yana cewa kullu nasabin wa sababin kowace dangantaka kuma kowane sababi yanqati'u yawmal qiyama a ranar qiyama yana yankewa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi a ranar qiyama da in yaga uba gudu yake idan yaga uwarsa ma gudu yake tas'alullaha as-salamata wal afiya a ranar qiyama duk wata dangantaka da wani sababi yana yankewa manzon Allah ya ce illa ma kana min sababi wa nasabi sai dai sababin idan nawa ne kuma dangantakar idan nawa ce me bambancin sababi da kuma nasabi annasabu bil wilada idan aka ce kana da nasabi da annabi sallallahu alaihi wasallam kana da dangantaka ta wajen haihuwa kenan idan aka ce sababi fa ka zama surukin manzon Allah to da wanda ke da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ke da wato yake suriki da manzon Allah wannan alakar tasu tana da tasiri a ranar kiyama. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 2036. Ta ita Fatima, Allah ya kara mata yarda, yar annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa a littafin Al-Bidayatu wan Nihaya a mujallar na 8 shafi na 244, yace amma Fatima fatazawwajaha ibnu ammiha, wanda ya auri Fatima shine Sayyidina Ali ibn Abi Talib, fi safar sanata isnatayn, watan safar hijrana shekara 2, fa waladat lahu al-Hasan wal Husayn, ta haifa mar al-Hasan da al-Husayn, yuqalu kuma an ce akwai yaro na uku namiji da ake kiransa Muhassinan al-Muhassin. Duk da cewar akwai sabani tsakanin malamai na tarihi game da wannan yaron, amma koda waɗanda suke tabbatar da haihuwar al-Muhassin sun tabbatar da cewa yaro su yana karami, don haka yasa ba a mali safi da shi cikin tarihi. Wa waladat lahu ummu kulthum wa zainab, ta haifa ma sayyidina Ali ummu kulthum da kuma Zainab ridwanullahi alaihim ajma'in. Wa kad tazawwaja Umar ibn al-Khattab, sayyidina Umar ya auri fi ayyami wilayatihi, lokacin yana shugabanci, ya auri bi ummu kulthum bint Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ya auri ummu kulthum yarinyar sayyidina Ali min Fatima radiyallahu anha. Sayyidina Umar ya aure, wannan hadisi da dama akai sun inganta, sun wuce a musanta. Wa akramaha ikraman za'idan, sayyidina Umar ya daraja ummu kulthum yarinyar sayyidina Ali darajawar da ta dara dukkan wata mata da ya aure a rayuwarsa. Asdaqaha 40,000 dirhamin, sadakinta dirhami 40,000 ne, min nasabiha min rasulillah, saboda dangantakar da take da shi ga manzon Allah, kuma Allah ya taimake shi ya ta samu haihuwan yaro da ake kiransa Zaid bin Umar bin al-Khattab. To kaga wannan yaro na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ake kira Ibrahim, ba Khadija ce ta haife shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu haihuwan wannan yaron yana garin Madina. Hadisin nan da muke karatunsa, kamar yadda Imam Bukhari ya kawo shi, yana sahihu Muslim, yana sahihu Muslim kitabul fada'il, babu rahmatihi sallallahu alaihi wasallam as-sibyana wal iyala, shi ma al-Imam Muslim haka yayi babi, yana cewa babi game da tausayin manzon Allah ga yara da iyali, kamar yadda Imam Bukhari ya babi cikin al-adabul mufrad, tausayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga yara da kuma iyali. Idan aka ce iyali waɗanda ke karkashin sa, sai ya kawo hadisin nan da muke karantawa, an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce masahabbai, wulida li al-lailata gulamun, a daren jiya an haifa min yaro namiji, fa sammaituhu bi abi Ibrahim, na masa suna, na mai tafara da sunan babana Ibrahim alayhi salam, na masa tafara da sunan babana Ibrahim. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masahabbai, Anas yace thumma dafa'ahu ila ummi Sayf, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki yaron ya mika ma ummu Sayf, imra'ati qaynin bil Madina, matar wani makeri da suke garin Madina, yuqalu lahu, ana kiran makerin Abu Sayf. Fantalaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya tafi, wa tabi'tuhu, nabi annabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tahayna ila abi Sayf, har sai da muka isa gidan Abu Sayf, wa huwa yanfukhu bi kirihi, yana wato kira, yana ainihin amfani da zuga zugi, saboda makeri ne. Wa qadimta la albaytu dukhanan, dakin ya turnike da hayaki, fa asra'tu fil mashi, sai nayi sauri a takuna na wuce annabi sallallahu alaihi wasallam baina yaday rasulillah, hatta tahaytu ila abi Sayf, sai na isa ga Abu Sayf. Fa qultu, sai nace ya aba Sayf amsik, ya aba Sayf amsik, nace ya kai Abu Sayf ka daina kirarka, jaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ga manzon Allah fa yazo gidanka, fa amsaka, sai ya daina wannan kira din. To mu ci gaba da karatu. Anas ya ce wa kunna na'tihi, mun kasance muna zuwa ga wannan yaro, mun kasance wato muna zuwa ga wannan yaro kamar yadda yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bi iyal manzon annabi ya kasance mafi tausayi ga iyali daga cikin mutane wa kana lahu ibnun annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da wani yaro mustarba'un wanda aka karbi rainonsa fi nahiyatil madina a gefen garin madina wa kana dhi'ruhu qainan mai rainonsa din makeri ne fa kunna na'tihi mun kasance muna zuwa gare shi wa qad dakhana al baytu bi idhkhara wato dakin ya turnike da hayakin ciyawar tsaure akwai ciyawa da ake kiranta tsaure tana kama da baba tana da yawa a kasar Larabawa musamman Makka da Madina tana kama da baba ciyawa ce da turanci ana kiranta lemon grass tana da kamshi ita wannan ciyawar suna amfani da ita su hura wuta idan suna kira Anas bin Malik yace dakin ya turnike da hayakin wannan ciyawar Annabi sallallahu alaihi wasallam fayuqabbiluhu sai ya sumbaci yaron sa wayashumuhu ya sunsuni yaron sa yana daga halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki yaro yana wato yana sunsunan jikinsa nuna kauna da soyayya gare shi wanda yana daga cikin al'ada ta Larabawa da kuma mutane da dama zaka ga hatta dabba takan yi saboda nuna soyayya ta ga yaro da jin kai gare shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yana tashi musamman ya tafi inda gidan da yaron sa ake shayar da shi ya tafi har gidan bai zauna a matsayin shi babba ne a kawo yaron ya ganshi bala ya tashi da kansa ya tafi gidan ya dauki yaron ya sumbace shi ya nuna mai soyayyarsa wannan yana gwada cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai jin kai mai tausayawa ga waɗanda suke karkashin sa wannan riwayar ta al-Imam Bukhari tana silsilatu sahiha hadisi na 2089 kuma hadisin al-Imam Abu Ya'la ya rawaito shi cikin al-Musnad hadisi na 4134 yanda lafazin al-Imam Abu Ya'la yazo wa kana starda'a libnihi Ibrahim bi aqsa al-Madina Anas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bama wasu mutane su reni yaron sa mutanen suna kun makurar Madina suna makurar Madina wato karshen gari wa kana zawjuha qainan mijin matan makeri ne wa kana ya atihi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ga makerin fa ya atihi al-gulam sai yaron ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi atharu dukhan ga yaron ya wato jikinsa duk hayaki jikinsa akwai alamar hayaki ko ina fayaltazimuhu amma sai annabi ya rungume shi wayuqabbiluhu ya sumbace shi wayashumuhu yana sunsuna jikinsa ku duba adalci irin na annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyamaci abinda ya taras ga ainihin saboda sana'ar su ce ba kazanta ba ce sana'ar mai kulawa da yaron ne kira idan ku ana kira dole hayaki ya tashi musamman kabarin da Allah sai fada da ciyawa suke amfani ciyawa ku tana hayaki saboda haka ya zama yaro kuma zai zo gurin mijin matar da take renonsa yana dan karami ba a riga an yaye shi ba kaga ai ba koransa zai yi ba saboda haka sai ya yi hayaki annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya masa zan zo kawai sai dai ya gashi ya zo akwai riwaya da ta zo cikin sahihu muslim kitabul fada'il babu rahmatihi as-sibyan wal iyal an anas bin malik qala ما رأيت أحدا كان أرحم بالإيال من رسول الله وانا رواية ركما أنس من مالك يتي بان تبغن متمن دي في التوسيين إيالي في يد من زن الله با. صلى الله عليه وسلم قال كان إبراهيم مستربئا له في عوال المدينة وانا رواية أنس يتي إبراهيم يا كسنتي أم بادر ننسى أنقوة دائك كرنت العوالي al-qura allati inda al-madina wasu kauyuka da suke bayan gari amma yanzu duk sun hade da cikin garin Madina alladhi har yanzu ana kiran wannan unguwar al-awali har yanzu ana kiran wannan unguwa al-awali amma da kauye ne summa yarji fa kana yantariq wa nahnu ma'ahu Anas yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya wannan kauyen inda wato inda yaron sa aka ba da renon shi ina tare da shi saboda Anas yana gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulu albayta ya shiga daki wa innahu layudakhan dakin ya turnike da hayaki wa kana dhikruhu kainan saboda mai kulawa da yaron makeri ne fa ya'khudhuhu annabi sallallahu alaihi wasallam zai karbi yaro fa yuqabbiluhu ya sumbace shi kuma yarji'u sannan ya dawo gida falamma tuwfiya ibrahim lokacin da ibrahim ya rasu shi wannan yaro annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ibrahima ibni lalle ibrahim dinnan dana ne wa innahu mata fi thadi ya rasu ana shayar da shi ba a riga an yaye shi ba wa inna lahu ladhiraini tukammilani rida'ahu fil janna annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yayi tanadin wasu mata biyu wadanda za su kammala masa reno a gidan aljanna wannan wa'adi na renon sai an kammala masa a gidan aljanna akwai riwaya ta al-bara'u bin azib Allah ya kara masa yarda yace lamma tuwfiya ibrahim alaihi salam lokacin da ibrahim ya rasu yaron annabi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullah sai manzo Allah yace inna lahu murdi'an fil janna hadisin yana sahih al-bukhari kitab al-janaiz babu ma qila fi awlad al-mushrikin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibrahim yana da mai masa reno a gidan aljanna al-imam an-nawawi yana sharhin wannan hadisin juz'i na 15 shafi na 76 yace tutim malihi sanataini abinda annabi yake nufi sai yaro sadin ya samu cikan shekara biyu ana shayar da shi nono fa innahu tuwfiya wa lahu 16 shahran ya rasu yana da watanni 16 aw 17 ko ko watanni 17 fa turdi alihi baqiyata sanatayn wadancan mata na aljanna za su karasa masa renon sai ya cika shekara biyu fa innahu tamamu rida'a bi nas alquran saboda shine abinda alquran ya fada a suratul baqara aya ta 233 wal walidatu yurdina auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma rida'a akwai hikima cikin wannan magana akwai hikima kuma cikin wannan aya me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaron sa dinnan za a cika mai renon nan a gidan aljanna me yasa ashe yaro ya samu renon shekara biyu yana da muhimmanci tunda Ibrahim bai samu shekara biyu nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya margata a gidan aljanna akwai wasu mata guda biyu da za su karasa me kake fahimta ga mutumin da shi da kansa ma zai hana yaron a kai shekara biyu ana renon sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna lahu ladhiraini tukammilani rida'ahu fil janna akwai wasu mata guda biyu wadanda Allah ya tanadin su a gidan aljanna za su karasa masa reno sai ya cika shekara biyu sannan ka dubi wannan ayan wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini idan Allah ya tsaya haka ma ya isa me hikimar kamilaini taukidi ne wanda ke gwada maka akwai muhimmanci mutum ya kyale yaron sai ya samu shekara biyu ana rayuwar renon sa don haka yasa malamai suke ishara da wannan labari na rasuwar Ibrahim yaron annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewar yana karantar da mu hatta ta sashi renon yara a kyale yaro ya cika shekara biyu shi da yafi amma ba dole bane wannan yasa Allah madaukaki ya ce liman arada an yutimma rida'a ga wanda yayi nufin ya cika reno din in kaga dama kana iya cire yaron ka amma dai abinda Allah ya shar'anta babu shakka akwai hikima Allah da kansa yace a bari yaro ya cika shekara biyu Allah ya halicci dan adam yace a shayar da dan adam shekara biyu shi Allah da ya halicci dan adam ya wannan ya shar'anta haka akwai hikimar da ta sa ya fada don haka ba daidai bane na daya ka hana yaro nonon mahaifiyarsa nonon dan adam a koma shayar da yaro nonon dabba wanda shine madara ba daidai bane duk da cewa ba haramun bane amma ya saba ma abinda Allah ya shar'anta, abinda ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wal walidatu yurdina auladahunna. Allah tabaraka wa ta'ala yace uwaye su za su renon ƴaƴansu. Kaga ba a ce shanu ba ko? Shanu su reni yaranku. Allah bai ce haka ba. Don haka kawo madara ka shayar da yaro ya saba mana sun alqur'ani, duk da cewa ba haramun bane, amma abinda Allah ya shar'anta daukansa yafi abinda mutum ya shar'anta ma kansa. Wannan yasa karkashin labarin Anas bin Malik al-Imam an-Nawawi yake cewa akwai ilimi mai tarin yawa, fihi bayanu karimi khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, akwai bayanin karinci na halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa rahmatihi lil iyali wa bu'afa, da jin kai da manzo yake da shi ga iyalansa da masu rauni. Wa fihi jawazul istirda, wannan yana nuna halalcin mutum ya bada yaronsa a rene shi. Wa fihi fadilatu rahmatil iyal, tausaya ma iyali yana da falala. Ka kamanta abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kuma abinda wasu mutane ke yi. Mutum yana da iyalansa, ya aje matarsa a wani gari, amma yakan yi wata bai ma damu da yaje ganta ba, bai damu da halin da yaransa suke ciki ba. Kaga wannan ya nisanci sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan wannan yana karantar da mu sumbatar yaro yana daga ainihi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda bayani ya gabata. Sannan a wannan hadisin ma da al-Imam al-Bukhari ya kawo, ya tabbatar mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbatar yara, wadannan yara yaransa. Ba daidai bane kai kyamar wani hali daga cikin halayen manzon Allah, ba daidai bane. Duk abin da aka ce maka halin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam, bai kamata musulmi ya kyamace shi ba. Abinda hikima ko hikimarsa ko fahimtar wato hikimarsa baka same ta ba, to sai ka bar ma Allah. Amma kada a samu musulmi yana aibanta sunnar manzon Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a dunkule a cikin alqur'ani a suratul qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, lalle kai Muhammad kana kan halaye masu girma. Da dai a ce cikin halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai na jefarwa, wallahi Allah zai faɗa a cikin alqur'ani, kamar yanda ya faɗa mana tarihin Annabi Yunus alaihi salam, kuma ya faɗa mana wani abu da Annabi Yunus yayi wanda Allah ya zari ya faɗa ya masa faɗa a kansa. Idan da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halayensa akwai na jefarwa, wallahi Allah zai faɗa cikin alqur'ani, kuma tilas manzon Allah ya karantar da shi. Wannan ka'ida ce, ka dubi tsarin alqur'ani kai ka tabbatar maganar Allah ne. Yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake tsawatar ma Annabi a cikin alqur'ani, da dai a ce akwai halinsa wanda ke bayi da kyau, wallahi da Allah ya faɗa. To amma malamai suna cewa sumbatar yaro sunna ce ta Annabi wacce aka gina ta akan tausayi. An gina sumbatar yaro ne akan tausayi, don haka idan sumbatar yaro zai haifar da sha'awa, to wannan sumbatar haramu ne. Kuma ba wai yaron wani ba, ko da yaron ka ne, idan sumbatarsa zai haifar da sha'awa gare ka, to sumbatar yana zama haramun gare ka. Kamar yanda Sheikh Hussein bin Auda Al-Awaisha mai sharhin Sahihul Adab al-Mufrad a mujallad na farko shafin 484 yayi bayani. Amma matukar babu sha'awa sumbatar yaro akan tausayi, ya tabbata sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Illa dai bai mafi dacewa ka sumbaci yaranka, yaran wasu fa ka shafa kawunansu. Wannan shine abin da ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yana sumbatar yaransa, amma wasu yara kuma yakan shafa kawunansu. Wannan hadisin har yanzu yana Sahihul Bukhari, yana Al-Jami'u Sahih, Kitab al-Jana'iz, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bika la mahzunun. Hadisin Anas dai har yanzu, Anas bin Malik yace kala dakhalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ala Abi Saif al-Qaini, mun shiga gidan Abu Saif makeri. Wa kana dhikran li Ibrahim alaihi salam. Anas yace Abu Saif ya kasance mai kulawa da Ibrahim yaron Annabi sallallahu alaihi wa sallam. فأخذ رسول الله سيما ظن الله يكربي يارون فقبله يسن باتيش وشمه يسن سنجي كنسا ثم دخلنا عليه بعد ذلك مكساكي شقا وتكاقب سوء النبي صلى الله عليه وسلم يكي زوا جدنبا ينا زوا أكي أكي وانا رواية تنا جكين صحيح البخاري باكمرين ديكاوتا أجكين الأدب المفرد با النبي صلى الله عليه وسلم ينا يوان زوا جدن ينا دوبا يارون باسو ايكي زوا يجيبا أنا نرانا منساك زوا أنا سيتي وإبراهيم يجود بنفسه سيقى إبراهيم ينشقوا ألام المتوى بما أنا يخرجها ينا في تد نمباشن سدكر يقارب بها الموت كذا يقص متوى كما عند الإمام النووي يفسر فجعلت عينا رسول الله تزرفان مزان الله ينا دوك ديار سيقى إذا ننسى سنة زبدك والله فقال له عبد الرحمن بن عوف سي عبد الرحمن بن عوف يتي وأنت يا رسول الله حد كيما كنا كوكا يا منظر الله عبد الرحمن بن عوف يكي تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم كاك شي عبد الرحمن بن عوف يا دوكا النبي صلى الله عليه وسلم يا حنا أي كوكا دليل متوى سبو دهك يسا يفدهك سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا ابن عوف يا كيدان اوف انها رحمه زبر ده قلا توسييني ثم اتبعها باخرى انا فيكي سي ما زان الله يقار بياني فقال ان العين تدمع اذا نسكن زبر ده قلا والقلب يحزن زوجيا تكن يبكين تشكي ولا نقول الا ما يرضى ربنا اما با ما فدين وتا مغانا سي وجه الله محلچين مو يرد دايتا idanu sun zubar da kwalla zuciya ta samu bakin ciki saboda mutuwa an rasa masoyi amma harshe bai furta abinda Allah bai so ba sai manzon Allah ya cika maganarsa da cewa wa inna bi firaqika ya ibrahim lamahzunun lalle mu masu bakin ciki ne game da raguwa da kai ya kai ibrahim manzon Allah ya faɗa haka wannan riwayar Anas bin Malik akwai kuma riwayar Jabir bin Abdullah شما يا بعد الأباري يتي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف وترانا النبي كام هنو عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه سيتفدشي جدا ديارا سيكي إبراهيم فوجده يجود بنفسه النبي صلى الله عليه وسلم يا ترزد إبراهيم ينا وحلر واتو نمباشي ينا نمباشي ذكر فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم سيئ النبي كربيارو ya dauki yaro fa wada'ahu fi hijrihi ya dora akan cinyarsa hadisin jabir wa baka sai hawaye na zugo masa yana kuka fa qala lahu abdurrahman sai abdurrahman bin auf yace atabki ya rasulullah yanzu manzon Allah kana kuka kai ma wa kad nahaita 'anil buka'i gashi ka hana ayi kuka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la a inni lam anha anil bukai ni ban hana aikuka ba walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini sai dai na hana wasu sauti na wauta guda biyu abinda na hana kenan kaga annabi ya masa gyara nan take ban hana zubar da kwalla saboda mutuwa ba amma na hana sauti guda biyu sautin kuma na wauta sautin inda nagmati laim sauti guda lokacin da ake sharholiya na wasa ai ihu kaga sauti ne wanda ke na shirme na wauta wanda ba shi da ma'ana kuma in ka lura haka ne hatta yanzu idan ana ball baka jin ihu da ake gari ya rude ihun kuma bai da ma'ana ba shi da ma'ana domin wadanda ke wasan su suna can suna abin su nan ihun da kake bai gyara abin da ya wuce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihu na wauta shine ihun da ake lokacin da ake wasa wala hawin da shagali wa mazamirin shaytan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da kuma ihu da ake na waka waka ita ce mazamirin shaytan wannan sauti na waka na hana wa sautin inda musiba da kuma ihu da ake lokacin da musiba ta auku khamshi wujuhin a rika yakushin fuska wa shaqqi jubin ana tsagari guna saboda bakin cikin wani ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rannati shaytanin da kuma kururuwar shaytan don haka yasa malamai suke kyamatar duk wani sauci da mutum zai yi idan babu hujja akan ta. Duka ihu da zaka yi to yana idan ba larura bane yana zama aibu gare ka. Da ihu da kai lokacin murna, da ihu da kai lokacin bakin ciki, duk haramun ne, ba su da asali. Don annabi sallallahu alaihi wasallam yace na haitu an sautaini ahmakaini, na hana waɗannan sautuka guda biyu, sauti da aka yi lokacin musiba ta auku da sauti da aka yi lokacin da abin murna ya samu. Kuma in ka dora mutane suna tare da waɗannan abubuwan guda biyu, wannan riwayar ta Jabir tana Sunan Tirmidhi Kitabul Janaiz babu ma jaa fi ar-rukhsa fi al-bukai ala al-mayyit da kuma al-mustadrak da Imam al-Hakim, inda yake magana kan maqulatul nabi inda mauti ibnihi Ibrahim. Haka nan al-Imam al-Baihaqi littafin as-sunan al-kubra babu ar-rukhsa fi al-bukai bila nadbin wala niyaha, da kuma littafin sa Shu'abul Iman hadisin Jabir shi ma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana silsilatu sahiha hadisi na 2157. Ibn Hajar cikin Fathul Bari da mujallal na uku shafi na 174 game da hadisin Jabir bin Abdullah annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaronsa Ibrahim ya rasu yana zubar da kwalla, Abdurrahman bin Auf yace hatta kai ya Rasulullah ashe ba ka hana a yi kuka ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la, ni ban hana a yi kuka ba, abinda na hana shi ne fitar da sauti iri biyu. Wannan yasa Ibn Hajar yace hadal hadith yufassiru al-buka' al-mubaha wal-husn al-ja'iz, wannan hadisin shi ya fassara mana kukan da aka halatta. Babu ma wani hadisi a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bayani game da kukan da aka halatta a dalilin mutuwa fiye da wannan hadisin, saboda yaron dai yaron Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuka, ga sahabbai suna zaune sun ga irin kukan da yi, babu wani sauti da ya fito daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam mara kyau, illa dai manzon Allah ya zubar da kwalla. Kuma ga maganar da yayi, maganar ma sai ta zama karantarwa ga sahabbai, maganar ta zama karantarwa ga sahabbai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, ya kai Ibrahim lalle mu masu bakin cikin rabuwa da kai ne. Shine Ibn Hajar yace anan wani salo ne na karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma sahabbai, kamar yadda Abdurrahman bin Auf yake cewa ya Rasulullahi hadda kai kana kuka a dalilin mutuwa. Yayi magana da yaro, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai Ibrahim mu masu bakin cikin rabuwa da kai ne. Magana da yaro a wannan lokaci, yaron da ba riga an yaye shi ba, yace abubuwa guda biyu. Fi tilkal hala lam yakun mimman yafhamu al-khitab, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da yaronsa a yaron a wannan lokaci, yaron bai jin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, bai fahimta ta hanyoyi guda biyu. Na daya sigarhu, saboda kankancin shekarunsa, tunda ba a ma yaye shi ba, kaga bai iya magana ba, saboda ka bai jin maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyu nifa'uhu, lokacin fitar rai, lokacin fitar rai mutum hankalinsa bai kusa da waɗanda suke jikinsa. Amma duk da haka sai Annabi ke magana da Ibrahim, me hikimar haka? Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, mu masu bakin cikin rabuwa ne da kai, ya kai Ibrahim, me hikimar haka? Ibn Hajar yace wa inna ma arada bil khitab ghayruhu min al hadirin, Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da Ibrahim yake magana ba, da waɗanda suke zaune yake magana, wato karantarwa yake musu, ba wai Ibrahim din ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana. Ishara ila anna zalika lam yadkhul fi nahyihi sabiq, ai Abdurrahman bin Auf yana cewa hatta kai ya Rasulullah ka hana kuka, shine sai manzon Allah ya ce ya kai Ibrahim mu masu bakin cikin rabuwa da kai ne. Wato yana gaya masa sahabbai, idan irin wannan kalma za ku faɗa, kalmar da ta zama ta gaskiya ce, wannan ba laifi bane, kalmar da mutum zai faɗa na ƙarya shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta, wanda ya taho cikin riwayoyi da dama. Akwai riwayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ma haza rahma, kamar yadda yake inna ha rahmatun a riwaya ta al-Imam Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zubar da kwalla a dalilin mutuwa yana daga alamar jinkai, alamar tausayi, ومن لا يرحم لا يرحم يانا cikin lafazin da annabi ya ga ma Abdurrahman bin Auf duk wanda bai tausayi ba a tausaya mai wata riwaya ne cewa Abdurrahman bin Auf inma ana basharun ya kai Abdurrahman ni fa dan adam ne inji manzon Allah yaro na ne wannan gashi ya rasu a ce kuma bazan ji tausayin rasuwarsa ba in zubar da kwalla annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga masa haka yace inma haza rahmatun wa man la yarham la yurham انما انا بشر انما انها الناس عن النياحه ابين ده نهانا متاني شينه كروروا كروروا ادغا مريا kuma koda ba adaga murya ba idan aka fadi magana da bata dace ba ita ma annabi ya hana yace wa an yun dabar rajul bima laysa fihi a kirara mamaci da abinda baya cikin halinsa a kirara mamaci da abinda baya cikin halinsa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ibrahim mu masu bakin cikin rabuwa da kai ne ashe kaga wannan kalmar babu wani abin da yake ba na gaskiya ba to wannan babu laifi amma idan mutum zai faɗi wata magana mara kyau to annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta shine annadabu bima laysa fi kamar ka ce ai tunda ka rasu mu ko mun shiga uku to wani uku tunda ya rasu dama ba Allah ke kulawa da mutane ba to idan mutum ya faɗi wata kalma da ainihi ta saba ma shari'a koda bai daga murya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace na hana kuma hadisin ya taho riwayoyi da dama al-Imam at-Tirmidhi al-Imam Abu Dawud al-Imam al-Baihaqi da surwayto yana kitabu salati babu sabiyya tawaffab ala al-musalli falitami as-sunan as-sunan kubra wanda yana nuna cewa dan mutum ya zubar da kwalla a dalilin mutuwa babu laifi ana la'akari ne da irin abinda ka aikata da jikinka ka kai ga dukan jiki da ya kushin fuska da ya gariga kai haramu idan maganar kafa ka daga murya kai haramu saboda haka a dinga ihu a unguwa saboda wani ya mutu wannan wato jahilci ne ya saba masundar annabi sallallahu alaihi wasallam dan kururuwar ba ta dawo da ransa ihun da ake ba zai dawo da ran ba mace ba haka kuma koda ba a daga muryar ba a faɗi maganar da ƙarya ce saboda mutuwar wani nan ma annabi ya haramta amma idan za a faɗi magana ta zama ta gaskiya shine annabi ya koya musu kamar yanda zamu ce mu masu bakin cikin rabuwa ne da kai ai ba wai annabi ya ce ku ringa yin haka bane la ba wai sunna bane dan an yi mutuwa ka riga cewa nayi bakin cikin rabuwa da kai ka duba sharhin hadisin kamar yanda Ibn Hajar ya faɗa yace dan mutun ya faɗi haka ba so hakan ba saboda bakin cikin ka bari a ranka me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a lokacin dan ya koya ma sahabbai irin lafazin da babu laifi dan an yi shi wato lafazin da ya zama babu ƙarya a cikin sa wannan ba laifi bane shi yasa ya ga musu wa inna li firatika ya ibrahim la mahzulun illa dai yace wa in kana likitmanu aula ka boye bakin cikin naka shi yafi dacewa ba wai ka rika hira kai ai na shiga takeici duk na anya zan rame ma a dalilin mutuwar nan a to wannan duk bai dace ba kamata yayi ka bar damuwarka a cikin ranka Allah ya riga ya sani kai mutun ne duk wanda aka yi masa rasuwa dole zai samu bakin ciki Ibn Hajar yace wattafaqu ala annahu wulida fi Dhulhijja sanata 80 malamai sun yi ittifaki akan cewa Ibrahim din nan an haife shi a watan Rabi'ul Awwal an haife shi a watan Zulhijja shekara ta 8 kuma ya rasu ranar 3/10 ga watan Rabi'ul Awwal a shekara ta 10 kamar yadda Ibn Hazm yake cewa tsakanin sa da rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam watanni uku ne kawai kaga ya rasu bayan wata uku annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya rasu don haka rasuwarsu ba ta da nisa tazarar da ke tsakani an haife shi a watan Zulhijja shekara ta 8 lokacin da aka haifi Ibrahim annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki mai girman gaske kamar yanda hadisi suka zo da labari da kuma malaman tarihi matar da ta karbi wato wacce ta yi unguwan zoma ta karbi yaro lokacin haihuwarsa ana kiranta Salma asali da can baiwar annabi sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah ya yanta ta mijinta ana kiransa Ummu Rafi, ita ana kiranta Salma Ummu Rafi, mijinta ana kiransa Abu Rafi, dukkan su bayi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ita wannan baiwar Ummu Rafi, matar Abu Rafi, ita ce ta karbi haihuwar Ibrahim, bayan ta karba sai mijin nata shine Abu Rafi ya garzaya ya tafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa bashara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullah, albishirinka, an haifa maka yaro namiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki saboda yaransa maza gaba ɗaya sun rasu, sai gashi ya samu Ibrahim a ƙarshen rayuwarsa, wanda shi Abu Rafi da ya kawo wannan albishir ɗin asali dacen bawa ne ga Abbas, baffan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Abbas ya musulunta, Abbas ya yi kyautansa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Abbas ya musulunta, manzon Allah sai ya yanta shi. Yanzu kuma gashi shi matarsa ce ta karbi Ibrahim lokacin haihuwarsa, lokacin haihuwar Ibrahim matarsa ce ta karba, kuma dukkan su bayi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta su. Saboda haka mijin ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir, ya Rasulullah, an haifa maka yaro. Sai manzon Allah ya masa kyautan bawa, kaga da can an yi kyautansa ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas ya yi kyautan Abu Rafi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da Abbas din ya musulunta, manzon Allah ya yanta shi saboda murna. Yanzu Abu Rafi ya kawo albishir, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu haihuwan yaro. Sai manzon Allah ya mar kyautan bawa, ka duba halin kirki na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya mika shi ga ita Ummu Saif. Lokacin da manzon Allah ya zo ya ga yaron, ya mika shi ga Ummu Saif ta rene shi. Mahaifiyar Ibrahim din nan ana kiranta Mariya bintu Shamun al-Qibtiyya, inda asalinta mutumiyar Egypt ne, Misra, kuma ana cewa mace ce kyakkyawan gaske farakan. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takaddu ya aika masarakunan duniya, manyan sarakuna, yana kiransu zuwa ga addinin musulunci. Al-Imam Dar-Qutni ya kawo labari akai, a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takadda ya aika mahakimin Misr da ake kiransa Al-Muqawqis, sahibul Iskandariya, Al-Imam Dar-Qutni yace sunansa Juraiju, hakimin Misr a wannan lokaci. Inna ma ba'asa ilayhi Rasulullah, manzo Allah ya aika masa Hatib bin Abi Balta'a daga cikin sahabbansa, wato shine aka ba wasiqa ya kai mahakimin Misr ya du'uhu ila al-Islam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiran hakimin Misr zuwa ga addinin musulunci. Babban sarki ne, su ne manyan sarakunan duniya. Duk wani sarki da ake ji da shi sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ya aika mar, yana kiransa zuwa ga addinin musulunci. Lokacin falamma wasala ilayhi Hatib, lokacin da Hatib bin Abi Balta'a ya iso Iskandariya, dan a lokacin nan ne cibiyar mulki, da ya zo Alexandria yana isowa, ya samu ganin sarki, akhazahu wa akramahu, ya daraja ainihin jakadar manzon Allah shine Hatib bin Abi Balta'a, wa kataba fi jawabihi, ya rubuta amsa ya bashi ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisai sun zo da maganganu wanda Al-Imam Zailai ya tattara su a cikin littafin sa Nasbur Raya fi takhrij ahadith al-hidayah, mujallad na shida shafin 562. Yace ga yadda wasiƙar take, amma ba'du, yace faqad qara'tu kitabaka, na karanta wasiƙarka ya kai Muhammad, wa fahimtu ma zakarta fihi, na fahimci abinda ka faɗa cikin wasiƙarka, wa ma tad'u ilayhi, da abinda kake kiran mutane zuwa gare shi, wa kad alimtu anna nabiyyan baqiya, ni dama na sani ba shakka akwai annabi guda da ya saura a nan duniya, akwai annabi guda da ba a aiko ba, wannan na tabbatar haka din ne. Illa dai wa kuntu adunnu annahu yakhruju bisha, ne ina tamanin shi wannan annabi ɗaya da ya rage ma duniya zai fito ne daga Sham, Europe, zai fito daga Turai, yankin Syria, wato zai fito ne daga arewaci. Amma duk da haka akaramtu rasulaka, na daraja jakadarka, dan sakonka na mutunta shi, na karrama shi, wa ba'astu ilayka bijariyataini, na turo maka kuma kuyangi guda biyu, wato bayi guda biyu, ƴan mata. Waɗannan ƴan mata da kike gani, lahuma makanun fil kibti azim, suna da matsayi a cikin kabilar kibtawa na Misra, matsayin nasu yana da girma. A ce ma babban sarki zai aika kyauta ma wani sarki, kai ka san kyautar ba karama ba. Saboda haka waɗannan kuyangi da ya aika su ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamar, wato ba karamar daraja suke da shi ga ainihin mutanen Misra ba. Ya ce wa bi kiswatin, haka kuma na aiko ma da tufafi, wa baglatin litarkabaha, na aiko ma da alfadari da zaka rika hawa. Sai ya ce wa salamu alayka, aminci ya tabbata gare ka. Wato karshen wasiƙa kenan, dafa'al kitaba ila hadir, wanda shike nuna al'adar sarakuna su daraja mutun da irin yanda al'adar sa ta tabbatar. Kuma haka shima Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai a zamanin sa. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya assalamu ala man ittaba'al huda, sau daga sun san sallamar musulmai ita ce assalamu alaikum, gaisuwar musulmi. Saboda haka da ya rubuta wasiƙa ga Annabi sai ya ce assalamu alayka. Kaga ya daraja shi, bai yi wa Annabi sallama irin tasu ba. Saboda in yayi wa Annabi sallama irin tasu ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya nemi tafinta. Wannan tafinta in ba a yi sa'a ba, ya ce ai zagin ka yayi. Kaga ya hada fada ko? Saboda haka sai ya yi wa Annabi sallamar da manzo ya sani, dan ya nuna ya daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam a darabu, wato a darabu lafiya. Wa dafa'al kitab ila hatib, saboda haka sai ya ba mu Hatib bin Abi Balta'a wannan wasiƙa din. Wa amara lahu bi 100 dinari, ya kawo sallallahu na zinare wato 100 ya bashi. Wa khamsati athwabin, da kuma tufafi guda biyar. Wa qala lahu, yace masa irji ila sahibika, ka koma ga wanda ya aiko ka. Wala tasma' minka al-kibtu harfan wahidan, bazan su duk kasan nan wani yaji harafi guda na sakon da kazo da shi ba. Maza ka bar garin nan. Fa innal kibta la yutawi'uni fi ittiba'ihi, saboda ni in nabi shi mutanen kasan nan ba za su min biyayya ba. Wa ana aqinnu bi mulkini, kuwa wannan mulkin nawa gaskiya ina son abina. Adinnu bi mulki an ufarikahu, bazan so in rabu da shi hakan nan da garaje ba. Saboda haka maza ka bar garin nan mu rabu lafiya. Wa sayadhharu sahibuka ala albilad, kuma albishirin ka karka dauka akwai damuwa. Shi wannan mutumin da ya aiko ka, al'amarin sa zai mamaye kasan nan, zai mamaye kasar Masar din nan. Wa yanzilu bi sahatina hadhihi ashabuhu min ba'dihi, bayan ma shi annabin ya rasu, sahabbansa za su iso kasar mu din nan, kujerar tawa ma za su karbe. Saboda haka wato ni na sani ajalin mulkin mu ya zo karshe, amma dai ni na wadan daman abin nan ci ce farhal min indi, saboda haka bar mun kasa. Sai Hatib yace farhaltu min indi, sai nabar Misra. Wa lam akum indahu illa khamsata ayamin, kwana biyar kawai ne a Misra, bai yadda an yi dade ba dan kar ma in fara wa'azi. Falamma qadimtu ala rasulillahi, lokacin da zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, zakartu lahu ma qala li, na gaya masa duk abinda al-muqawqi sai fada min. Sai Annabi yace banna al-khabisu bi mulkihi wa la baqa'a li mulkihi, yace kaga yayi makon mulkinsa ya hada shi karban musulunci, kuma mulkin ba zai tabbata ba. Annabi ya tabbatar da abinda shi ma ya gaya mu Hatib. Ya gaya mu Hatib maganar bai rubuta ta a wasiƙa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu Hatib maganan bai rubuta ta a wasiƙa ba. Hatib bin Abi Balta'a sai ya gane mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam an-Nawawi a littafin Tahzibul Asma'i wal Lughat ya kawo, akwai waɗanda ke ganin shi wannan sarki ya musulunta, akwai waɗanda ke ganin wannan sarkin ya musulunta, kamar Abu Nu'aym malamin hadisi kuma masanin tarihi da littafin At-Tabaqatul Kubra, sannan akwai Ibn Manda yana cikin malamai na zamanin farko, suna idan suna kirga sahabbai suna sa wannan sarkin a ciki, saboda suna cewa ya musulunta. to amma duk da haka Imam An-Nawawi ya ce wannan shirme ne sahihu annahu mata nasraniya abin da ya inganta shine sarkin ya mutu yana kirista kuma Ibn Taymiya ya kawo labarin sa cikin al-jawab as-sahih liman baddala din al-masih yana mujallal na farko shafin 291 ce fa qabila annabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatahu annabi ya karbi kyautar wannan sarkin wastafa al-jariyata al-wahida annabi sai ya zabi kuyanga guda baiwa daya ya zabe ta ita ce mariya al-qibtiyya li nafsihi fa waladat minhu ibrahim ita ce ta haifa masa da ibrahim wa a'ata al-ukhra ita daya baiwar kuma kuyangar ya ba ma hassan bin thabit fa waladat minhu abdurrahman ita ma ta haifa masa yaro sunan shi abdurrahman wa ashat al-bagla ibn taymiya yace wannan al-fadarin yayi tsawon rai wanda sarkin ya aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam ila zamani muawiya har zamanin muawiya kafin wannan al-fadarin ya rasu to babu shakka labarin sa yana dauke da hikimomi da kuma abubuwa da dama waɗanda malamai suka yi magana akai domin akwai waɗanda ke girmama al'amarin Ibrahim hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma zamanin da suka biyo baya kamar yanda hadisai da dama suka tabbatar akwai hadisin al-Mughira bin Shu'ba wanda yake bada labari a ranar da Ibrahim ya rasu rana da tayi khusufi ala ahdi rasulillah fa kala nasu mutane suna cewa in kasafati shamsu li mauti ibrahim ai abin da yasa rana tayi khusufi saboda ibrahim ya rasu dan manzon Allah kaga tun a zamanin sahabbai ana daraja wannan yaro rasuwarsa ta jijjiga mutane garin Madina kasancewar ya zo daidai da lokacin da aka yi husufi annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji yace masahabbai a inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati rana ba ta gishewa hasken wata bai gishewa saboda mutuwar wani inji annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi ne kawai na Allah tabaraka wa ta'ala fa idza ra'aytumuhuma in kunga husufi na rana ko husufi na wata fad'ullaha wa sallu sai ku kama addu'a ku yi ta sallah hatta tankashifa har sai wannan wato husufi din ya gushe wannan hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim don haka yasa malamai ke cewa hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai wato sun jijjiga ba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya samu bakin ciki a dalilin rasuwar wannan yaron ba al-imam az-zahabi a littafin tarihul islam basiru alamin nubala ba a mujallal na biyu shafin 700 yace fi ashir rabi'il awwal tuwfiya ibrahimun nabi ibnun nabi sallallahu alaihi wasallam ranar 10 ga rabi'ul awwal ranar 10 ga rabi'ul awwal ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa huwa ibnu sanatin wa nisfin yana da shekara 1 da rabi wa gassalahu al-fadl bin al-abbas ya wanke gawansa wa nazala qabrahu al-fadl wa usama bin zaid al-fadl shine once abdullah bin abbas da usama bin zaid suka sa gawan a cikin kabari fi maqila wa kana abyada ya kasance ne fari kasir ash-shabah bi walidihi yana da tsananin kama da mahaifinsa yana da tsananin kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn hajar cikin fathul bari mujallal na 223 yace zakara jumhur ahli siyar annahu mata fi sanati al-ashira min al-hijra akasarin malaman tarihi sun tabbatar da ya rasu ne wato a shekara ta 10 daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai hadisi wadanda ke nuna cewar da dai ibrahim ya girma da shi ma annabi ne akwai waɗannan hadisai amma ba su inganta ba law asha ibrahim la kana siddiqan nabiyya da ibrahim yayi tsawon rai da ya girma to da ya zama annabin Allah hadisin ya samo asali daga Anas bin Malik da Jabir da Abdullah bin Abbas da kuma Abdullah bin Abi Aufa illa dai abinda ya tabbata shine waɗannan sahabbai ba shakka sun yi korafi kamar haka amma ba su jingina magana su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba Abdullah bin Abi Aufa akwai wanda ya tambaye shi ana ce masa Isma'il bin Abi Khalid wani tabi'i yace masa ara'aita ibrahim ibn rasulillah shin kaga ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam ka taba ganin sa kala sai yace mata wa huwa sagirun yaro sai yana dan karami ai ba kowa zai ga yaran annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yana dan karami ba fita yake ba jinjiri ba a yaye shi ba saboda haka yasa ba duka sahabbai ne suka iya ganin shi ba sai yace walau qubiya an yakuna ba'da muhammadin nabiyyun da dai an hukunta cewa bayan annabi akwai wani annabi da zai zo la'asha ibnu huda dan sa ya rayu walakin la nabiyya ba'dahu sai dai babu wani annabi da ya zo a bayan sa wanda yana cikin riwayar al-imam al-bukhari kuma yana sunan ibnu majah kitabul janaiz babu maja fi salati ala ibni rasulillah in ka duba littafin al-imam suyuti al-jami'u as-saghir ya kawo bayanin wadannan sahabbai illa dai babu wani hadisi guda da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ya tabbata daga manzon Allah shine da a ce akwai annabi da zai tabbata bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zama sayyidina Umar bin Khattab amma wannan sahabbai akwai wadanda suka fadi haka din kuma Ibnu Hajar yana inganta cewa sun fada amma ganin su ne wadannan sahabbai sun fada a fahimtar su da dai akwai annabin da zai zo baya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ibrahim ne wanda ibnu abdul barri cikin at-tamhid haka ma cikin littafin sa al-istia na tarihi fi ma'rifati al-ashab mujallad na farko shafi na 54 yace la adri ma hadha faqad walada nuhun ghayra nabi cewar da yaron annabi ya girma da shi ma ya zama annabin Allah yace wannan ba lallai bane tunda tarihi ya tabbatar mana an samu kafiri ma cikin yaran annabawa ko kama annabi nuhu alaihi salam kamar annabi nuhu alaihi salam don haka ba shar'i bane kowanne annabi ya haihu yaron sa ba annabin Allah ne amma dai babu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta manzon Allah yana cewa annabin Allah ne illa wannan yana nuna mana cewa sahabbai sun daraja wannan yaron na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu karanta hadisi na karshe حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية الدمشقي قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم أبو حازم سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ونمتن يازوغ النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو هريرة ومعه صبي ينتارد ونيارو فجعل يضمه إليه سينا ترون قمر يارون فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيئا النبي يجي أترحمه شن كان توسى ياما يارون النبي يجي تنبين سا قال نعم شن توسى ياما يارون إنا جنك أي قريش قال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أرحم بك منك به فالله أرحم بك منك به Allah zai jin kai gare ka fiye da jin kan da kake masa Allah zai maka jin kai fiye da jin kan da kake masa Allah zai tausaya maka fiye da tausayin da kake ma yaro ashe kaga tausayin yaro akwai falala in ka tausaya ma yaro to zaka samu jin kai na Allah fiye da tausayin da kai ma wannan yaro sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa arhamur rahimin Allah shine mafi jinkan masu jinkai hadisin yana a sunan kubra na al-imam an-nasa'i kitab an-nu'ud da kuma shu'ab al-iman haka nan kitab at-tauhid na ibnu manda kuma hadisin yana da kyau wannan ke nuna cewar ka rika nuna soyayyar ka ga yara da kuma tausayi gare su saboda ka ta samu tausayin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah madaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك